Alƙaluman da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nunin har izuwa ƙarfe 1 na ranar yau Laraba, hukumar ta Seni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266, abinda ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba da ƙuri'u 293,739, sai Mahamman Usman na jam'iyyar RDL Canji mai ƙuri'u 40,676. Da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta PNDS tarayya, Tahir Garka, mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar, ya ce yana da ƙwarin gwiwar su za su lashe wannan zaɓe.
Alhamdulillahi, ɗan takararmu Bazoum Mohamed yana da goyon baya. Goyon bayan mutane masu daraja, yana da goyon bayan Nigerian. Har yanzu muna nan bisa kan bakanmu, suna yiwa ɗan takararmu huce tun zagaye na farko a wannan zaɓe da.
Sai dai 'yan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar Modern Lumana Bana Ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon ƙuri'un da 'yan ƙasa suka kada a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba, ba wata tantama ɗan takarar RDL Canji ne zai nasara.
Mun yi imani cewa a lalace za mu je zagaye na biyu da Bazoum Mohamed. Bi iznillahi ta'ala, Mamman Usman shi zai zam shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da za.
A sanarwar da suka yada a kafafen sada zumunta a yammacin jiya, 'yan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abinda suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zaɓe. Har ila yau ga Bana Ibrahim,
tarar da anka soma zaɓe ƙarfe 8, anka kai hari wani gari da ke kusa da tasara, anka kashe mutum 7. Lokacin nan president Kin Seni yace a tsaye da zaɓe tunda babu tsaro a dawo a gari. To sai mun kaga president Kin da yasa anka tsaye da zaɓe ƙarfe 8, kuma sai anka cika takardu, anka ce wai mutum fiye da 20,000 sun kai zaɓe daga ƙarfe 7:30 zuwa ƙarfe 8. To wannan ne mun kai kashedi, mun ka ce ayi hattara tunda dai muna da takardun mu ga hannunmu, ban mu yarda ga wanga zabuka da anka yi a imfina murdiya.
To amma Tahir Garka ya musanta wannan zargi.
Tarayya ba mu wannan akida, ko kuwa da tarayya take tunda anka kirkiro partin tarayya, ko kuwa da muka yi ta ai zabe tatacce ne. In akwai wadanda ga son ai zabe tatacce ba kai mu ba, don ka babu zancen sata ko wani zancen murdiya. Mutane dai ne sun san ba su da mutane, basu hito sun kai yakin zaɓe ba kamar yadda ya kamata, sun san da ba su da mutane, don shi ne suka wannan soke-soke tun yanzu.
Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan ƙasa, inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de Congrès da ke nan Yamai, bayanai ke shigowa sannan a hankali, waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger, yayin da a nata ɓangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.